لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على أسعد النبيين وإمام المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا يا مسلمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala mai kowa mai komai da ya hada mu irin wannan rana ta litinin kamar yanda aka saba wanda yau biyu ga watan Juma'a al-ula hijira manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallama daga Makka zuwa Madina 1438 wanda kuma ya dace da 30 daidai ga watan 1 miladiya 2017 muna gode ma Allah subhanahu wataala da ya bamu aran lokaci da rai da lafiya muka soma nabiyyur rahma siratun wadurusun ibar muka kammala shi lafiya kalau satin da ya gabata ma'ana rana ita yau kuma gashi a cikin ikon Allah da taimakon sa da nufin sa zamu soma tamamut tawfiq fi siratis siddiq to muna fata Allah subhanahu wataala ya azurta kowa da title na wannan littafi tamamut tawfiq ma'ana cikar dace to Allah subhanahu wataala ya ba mu kyakkyawan dace kamar yanda muka ga sunan sa shi littafin daiwa za ka ga malamai sukan yi abin da ake kira sajai sajai shine wato a karasa da amsa kowa iri daya na sunan littafi za ku ga yanzu misali malam albani rahimahullahu ta'ala yana da min abin nan tamamul minna fi takhrij ahadithi fiqh as-sunnah kaga ko wani ya kara da abin nan sanin da irwa'ul galil fi takhrij ahadithi manaris sabil sanin da nasbul majaniq li nasb qisatil garaniq to zaga duk malamai galibi sukan yi sajai a wajen da tafin su haka to shi yasa kun ga wanda aka sa masa tamamut tawfiq fi siratis siddiq ma'ana cikar dace a cikin sira ta mai yawan gaskiya Abubakar radiyallahu ta'ala anhu to nan bismillahir rahmanir rahim malam yace al muqaddima a yace wa al muqaddama ko al muqaddima in muka ce al muqaddima ism fa'il ma'ana gabatarwa in muka ce al muqaddama ism maf'ul ya zamo abin gabatarwa yace alhamdulillahi rabbil alamin was salatu was salamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd wannan ina ga dubba sai mun fassara ba kowa ya shaje to a hudu ga juma'a ma kowa ya haddace yace fayusharrifuni wannan kalma ce da mawallafa ko masu gabatar da lacca zaka ji mutun yace yusharrifuni ko yusiduni ko yasurruni duk dai suna bayuwa zuwa ga ma'ana daya yana faranta min ciki zai bani daukaka da daraja a matsayina na mai gabatar da kaza a sharafu shine daukaka da matsayi in ka fasara cewa fayu sharifu ne yana faranta mun ko kuma abu ne wanda zai bani daukaka da daraja an uqaddima ila alqurra'il kiram na gabatar wa masu karatu masu daraja hadha alkitaba wannan littafi alhamil fi tayyatihi wanda yake dauke da a cikin abubuwan da ya kunsa yana dauke da sirata afdalir rijal sira ta mafi darajar mazaje wa ajallihim kuma mafi daukakar su wa azamihim mafi girman su wa ambalihim sannan mafi darajar su fi tarihi insaniya a cikin tarihi na yan adam amma sai ce bistithna'ir rusuli wal anbiya idan aka togace manzanni da annabawa to sayyidina abubakar dole shine za a gabatar saboda mai hadisi ya ce abubakarin khairun nasi illa an yakuna nabiyan in dai mutum ba annabi bane ta abubakar ya fi shi ko yake ko yaso ko yadda ko bai yadda haka abin yake cewa rajulin wani mutum ne wanda kaddama ya gabatar da agla ma yamlik mafi tsadan abin da ya mallaka fi nusrati hadha din a cikin taimakon wannan addini mere ne mafi tsadan abin da ya mallaka yace kaddama nafsahu wa ahlihi wa malihi ya gabatar da kansa da iyalansa da kuma dukiyarsa babu abin da ya rowa da shi a cikin ukun nan a wajen taimakon addinin musulunci idan abu bai shiga zuciya mutum zai iya gabatar da wani abu na dukiya shi ya noke amma sai na Abubakar zamu ga cewa ya kukuka da dama ma shine komandan yaki shi ake ba ainihin babbar tuta rike wannan kuma sai jarumin gaske shine ainihin ake ma wannan wato ainihin ake ba wannan matsayi yake cewa قدم نفسه وأهله وماله سيأتي الذي يؤتي ماله يتزكى وأن ayoyin da suke suratul layl lokacin da Allah subhanahu wataala ke cewa fa anzartukum naran talazza la yaslaha illa al ashqa alladhi kazzaba wa tawalla sai ce wa sayujannabuha al atqa ita wancan naran talazza ta'adana Allah wa ajarna minha Allah sai yake cewa to wa sayujannabuha al atqa da sannu za a nesanta daga barin ta al atqa mafi jin tsoron Allah alladhi yu'ti malahu yatazakka wanda ya bayar da dukiyarsa kuma yana mai tsarkaka yana mai tsantsan ikhlasi wannan sheda ce daga Allah kai ko ni ba mu san abin da yake cikin zuciya ba zamu iya ganin mutum yayi wani abu mai masa sheda ta kwarai amma kuma a samu akasi ku duba lokaci mafi tsada lokacin manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa sallam wani sahabi an kashe shi a fagen fama sahabbai suka ce hani allahu ustushhida falahul janna manzon Allah ce bal huwa finna kuma kada ka dauka wani dala da goren dutse irin na lokacin nan da kake hango sai aka ce li aba'atin gallaha saboda wata alkabba da ya kwangenta ya boye kaga sahabbai a zahiri sun masa shaida da aljanna gashi dai sahabi gashi ya mutu a fagen fama duk da kaman yanda muka faɗa malamai suna cewa ana nufin zai dawwama har abada a wuta ba a matsayin sa na wanda ya mutu da imani kuma sahabi sai dai za a hore shi gurgurdan wannan laifi ne domin jan kunne da duk wanda za su biyo ainihin bayan sa to kaga amma shi sayyidina Abubakar Allah sai ce alladhi yu'ti malahu wanda ya bayar da dukiyarsa kuma ya tazakka yana mai tsarkaka ga Allah yana mai ikhlasi saboda Allah sannan Allah ya ce wa ma li ahadin indahu min ni'matin kuma babu wani mutum da yake da wata ni'ima a wajen Abubakar tujza wanda aka yi wannan domin a saka masa kaman yanda malamai suka faɗa sayyidina Abubakar wato kafin saukar wannan aya Allah ya yi shi karimin mutum karimcin sa ya hade kowa da kowa a rayuwa idan ba ku manta ba lokacin da muka karanta sulhul hudaybiyya akwai Urwa ibn Mas'ud al-Thaqafi kafin ya musulunta lokacin da yazo wato ainihin yayi wani galatsi ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sayyidina Abubakar ya zage shi yake ta waye wannan wanda ya zage ni aka ce Abubakar ne yake ta wallahi in ba dan kana da wata ni'ima a kaina wanda ban saka maka ba to da ka ji amsar da zan baka ma'ana idan baki ya ci dole ido ya kunya duk da a matsayin sa na sayyidul qaum to amma Abubakar da wata falala mai girman gaske a kansa zai wahala a ce wani mutum da yake taka makka a ce ba a sayyidina Abubakar ba shi da wata falala a kansa ba ko karama zai wahala ka samu wannan mutum to Allah ya yi shi mutum mai yanta mutane wanda suke raunana malaman tafsiri sun ce wannan aya ta sauka lokacin da sayyidina Bilal ya zama bawan wani daga ciki ina ji Umayt bin Khalaf ko wani daga cikin mujarkan Qurayshawa ya zo ya dinga yi masa gishin kuma ya tafi da shi a cikin yashin Makka yashin da zaka iya dora nama ya zama ya gasu tun daga zawali zuwa faduwar rana saboda tsananin zafi garin da wato ainihin ma'aunin zafi yake kawo wajen 60 idan ana zafi wanda a duniya da wahala ka samu inda ake irin wannan zafin haka to amma sai a zo a dinga yi masa gishin kuma a kwantar da shi akan yashi sannan a dauko fallan dutse a dora masa a kirjin sa ce sai ya kafirce da manzo alaihi salatu wassalam shi kuma yana cewa ahadun ahad sai na Abubakar ya sai shi yan tashi sannan ma wayansu bayan ya sai yan tasu sai ke cewa ai abin da yasa yake wannan saboda ai karti ne majiya karfi abin da yasa so yake yake idan yayi musu wannan nan gaba idan wani abu ya taso su iya kare shi saboda haka ko kuma sun taba masa wata hidima da in yayi wannan kaman ya saka musu to Allah subhanahu wataala sai ya gwasu ne su gaba daya kareta abinda suka faɗa ba shi da kansa ya kareta ba shi Abubakar Allah ya ce babu wani mutum da yake da wata ni'ima a kansa wanda yake saka masa illa ibtigha'a wajhi rabbihil a'la yana yin wannan ne kawai saboda neman yardan ubangiji sama fi daukaka wala saufa yarda kuma da sannu za a bashi abinda sai ya gamsu shi da kansa to kaga wannan ba karmashi da bace ibn kathir yace wannan kusan ittifaqin malaman tafsiri akan sayyidina abubakar wannan ayoyi suka sauka sai yace innaha siratu rajulin wannan sira ce ta wani mutum sahiba khairal bashar wanda ya abokanci mafi darajar daukakan yan adam ajma gabaki dayan su shine nabiyyana muhammadan annabin mu muhammad sallallahu wa salamuhu alai tsira da amincin Allah su kara tabbata a gare shi wa khadamahu kuma yayyo manzo alaihi salatu wassalamu hidima wa azarahu ya taimaka masa wa shadda min adudihi kuma ya karfafi wato ainifin kwanjinsa ko kuma dantsansa wato wannan karin magana ne na larabawa duk wanda zai agaza maka ga wani abu to za a ce ya taimaki kwanjinka ko ya taimaki dantsanka shi yasa annabi Musa alaihi salam yake cewa waj'alni waziran min ahli harun akhi sai ce ushdud bihi azri Allah ka karfafi dantsena da shi sannan ashriku fi amri kuma Allah ka tara shi a cikin wannan al'amari na shi ma ka bashi annabta yasi wa takharraja kuma shine wato wanda ya graduation min madrasati hil fadila daga wannan makaranta ta manzo alaihi salatu wasalam mafi falala da daraja wana hal min ulumihi alwasi'a ya kwankwada daga ilimansa alaihi salatu wasalam wanda suke masu yalwa wata khallaka bi akhlaqihi alazima kuma ya dabi'antu da dabi'o'insa wanda suke masu girma Allah da kansa ya ce wa innaka la ala khuluqin azim kuma Allah azu sayyidina Abubakar da koyi da wannan manyan dabi'u yace fa kana lahu min zalika nasibul awfar sai ya zamo yana da rabo mafi cika daga wancanan kuma ana wayancan dabi'u wasamul akbar da kuma kaso mafi girma alladhi lam yattafiq li ghayrihi wanda wannan bai taba faruwa ga wani sabon min nuzara'ihi daga wanda suke tsarin rake sa babu wanda Allah ya masa ido wannan gablakatar yace innahu as-sahabiyul jalil tabbas shine sahabin nan wanda yake mai daraja duk sahabban manzo alaihi salatu wassalam kama daga Abubakar kama daga Umar Uthman Ali kowa da kowa da wani zai zo ya ce Umar ba sahabi bane ko mutum ya ce Usman ba sahabi bane ko Ali ba sahabi bane a dokan musulunci ba za a kashe shi ba to amma za a bulale shi za a ladabtar da shi za a yi masa gwale-gwale to amma duk wanda ya ce Abubakar ba sahabi bane to wannan kafiri ne bi nassin Qur'ani eh wannan kafir ne ma namijin kafiri kenan saboda nassin Qur'ani Allah yake cewa illa tansuruhu فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه kaga wannan an yi baki an wasarce إذ يقول لصاحبه yayin da manzo alaihi salam yake ce ma abokinsa wannan ayat da masu bakakken kaya za su iya goge ta da sun goge ta don da cewa karshe su ba su da ta aima ba Abubakar ake nufi ba ai ali ake nufi to ba za ka yi mamaki ba idan wasu ƴan bana bakwai na kwanan nan sun ce ai a lokacin ma ai ba su biyu bane ai malam ma yana ciki akwai wani malami a garin nan ya mutu wai wannan zama har da shi akai kai wato malam hadisi sai idza lam tastahi fasna ba shi ta indai mutum bai da kunya wallahi sai komai kuma da ba shi sharri bid'a zaka da kikirji ka zu alƙarya a imajin jina sai Allah ƙara ma lafiya ƙarya ce kun mutum yayi ba wanda zai iya tambayar sa dan su la yusaluna amma yafaluna ba wanda yake tambayar sa abinda suka yi duk abinda suka faɗa tatsuniya ce ƙarya ce surkulle ne kawai shikenan malam ya faɗa Allah ya kyauta to saboda haka kenan wannan yana tabbatar mana wato matsayin sayyidina Abubakar yace wal khalifatur rashid kuma halifa wanda yake shiryayye Abubakar as-Siddiq Abubakar mai yawan gaskiya radiyallahu ta'ala anhu Allah ya kare da gare shi sahibu rasulillahi sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallam sahabin manzo alaihi salatu wa salam wa thani ithnain idhuma fil ghari kuma shine nabiyin mutum biyu a lokacin da suke cikin wannan kogo malam yace wala jarama kai babu wani shakku ko tantama annal qira'atul muta'anniyata cewa karatu na natsuwa wan nazaratul wa'iyata da kuma duba na tsanaki wato na kiyayewa fi sirati ashabi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam a cikin siran sahabban manzo alaihi salatu wassalam wata lamusima fiha da kokarin tsamo abinda yake cikin siran manzo da sahabban sa min ad-durusi na daga darussa wal ibar da kuma idnoni lamin ahammi muhimmatil muslim yana daga cikin mafi muhimmancin abubuwa masu daraja na musulmi al mu'asir na wannan zamani da muke ciki malam yace la siyama fi mithl hadhihi al awqat kai musamman ma wayannan wato musamman irin wayannan lokuta allati kathura fiha al mubtiluna wanda mabarnata suka yawa a ciki al mudalliluna wanda suke masu batarwa at-ta'inuna masu yin suka da yarfe fi a'radi zalika al-jil farid a cikin mutuncin wancan wato karni wancan generation wanda yake aidifin daya daya wanda ba taba ganin irin wannan karni a daraja ba shi yasa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace khairun nasi qarni thumma alladhina yalunhum thumma alladhina yalunhum yace al-jilul ladhi ikhtarahu Allah ta'ala lokaci wanda Allah subhanahu wa ta'ala shi da kansa ya zabe shi wa rabbahu Allah shi da kansa ya reni wannan zamani ala ainihi a bisa kulawarsa li suhbati nabiyihi domin abokantakar annabinsa wa nasrihi da kuma taimaka masa wa ta'yidihi da kuma karfafa shi Allah ya ce huwal ladhi ayyadaka bi nasrihi wa bil mu'minin Allah shi ne ya agaza maka ya taimaka maka da agajinsa sannan ya taimaka maka da mu'minai wannan yana nuna matsayin sahabbai na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da Allah bai so ba su falalar ba to sai ya agaza manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da mala'iku duk abinda zai ya zamo da mala'iku yake mu'amala ta kai tsaye to amma Allah domin ya ba su wannan matsayin sai ce huwal ladhi ayyadaka bi nasrihi wa bil mu'minin Allah subhanahu wataala shine ya karfafe ka da agajinsa da kun mu'minai dan Allah in dai mutum adali ne ya san al-mu'minina anan dole wanda zaka fara ambatowa sune as-sabiquna awwalun min majin wal ansar ai mutun zai ji kunya yace wayannan ba mu'mine bane kuma shine mu'mine zai ji kunya sai dai idan imanin wani abu ne daban akwai na wayansu mutane da ba akwai na wayansu mutane to wannan sai mu ce ya an sallama masa in dai imani na musulunci to lalle babu shakka wannan sune kan gaba yace wa ala ra'sihim jami'an kuma wanda yake kan gaban su gabaki daya siddiqu hadhihi al-umma magaskacin wannan al-umma radiyallahu ta'ala anhu fa fil qira'ati fi tarajum hadhihi as-sunnah malan yace a cikin karatu na tarjumomin wannan jama'a idan aka ce tarajum shine bayanin mutum tarjuma shine wato azo a yi bayanin sa daga haihuwarsa rayuwarsa yadda ya nemi ilimi yadda ya fafutuka har yadda ya koma ga Allah to shine abin da ake nufi da ainihin tarajum to a cikin karatu na tarjumomin hadhihi as-sunnah wannan jama'a wa ma'rifati ahwalihim da kuma sanin halayensu wa fada'ilihim da fallolinsu wa manaqibihim da darajojinsu wa ma qaddamuhu li hadha ad-din da kuma abinda su gabatar da shi ga wannan addini min khadamatin julla na hidimomi masu girma julla jam'i ne na jalil julla wato jam'i na jalil jalil wato abu mai girma mai daraja guda daya julla kuma jami'i saboda haka hidimomi wanda suke madaukaka masu girma ma yace yake ta ma yakunu aulan aunan ala tasinil umma to akwai abin da zai kasance mai taimakawa domin kiyaye wannan al'umma min zalikal waba'il jarif daga waccan annoba mai halakarwa wa himayatan kuma karatu a cikin sirar waɗannan mutane masu daraja akwai kariya li aqaidil muslimin ga kidodin muslimi min alinzilaqi daga darjewa ko zamewa ila hadidil ihraf yazuwa gaggafa ko kuma kwazazzabo na ainifin zamewa wal wuqu'i fi hawati dalal kuma kariya ne daga aukawa a cikin halaka ta bata wal fikr zaid da kuma tunani wanda yake karkatacce kama anna fi dirasati ahwalatil umma kaman yanda wato a cikin karanta wato karatu na halayen waccan al'umma alkhayra wacce take mai alkhairi zababbiya ma yu'inu ummatana to akwai abin da zai taimaka mu al'umma mu alan nuhudi abisa zabura da kuma yunkura wal audati bi diniha da kuma komawa da addininta wa aqaidiha da aqidodinta wa qiyamiha da kuma tadodinta ila gabir madiha yazuwa wanzajjan shudaddan abunta almajid wanda yake mai daraja ma'ana abu wanda yake tabbatacce da ya shude shine rayuwa ta sahabbai da tabi'ai da wanda suka biyo baya to idan muna karatu a cikin sirar magabata to zamu samu wancan wanzajjan abu mai daraja wanda ya shude wasabiqi adi hattalid kuma zamu sami magabacin wato sabanta na dindindin talid da daddan abu badalan min aljari malan yace a maimakon tafiya wara a kulli na'ikin bayan kowane mai kururuwa fil garbi wanda yake a yammaci aw fi sharqi ko wanda yake gabashi wata qalidul umamil kafira wato maimakon mutun ya zama yana koyi da al'ummai wanda suke kafirai fi awaidiha a cikin al'adunsu wata qalidiha da gargajiyarsu malam yace bal ba ma wai gargajiyarsu da ainihin abin da ya shafi al'adunsu ba ahyanan fi aqaidiha wani lokacin ma zaka samu ana koyi da su a cikin ainihin aqidunsu sai ce wa hadhihi risalatun wajiza malam yace wannan wani dan sako ne takaitacce fi sirati abi bakr as-siddiq a cikin sirar sayyidina abubakar mai yawan gaskiya radiyallahu ta'ala anhu in taqaituha na tsamota ko na tsamo su min dawawin alhadith daga manyan littafai na hadith wa kutubi tarajum da kuma littafai da aka yi tarjumomin manyan magabata wat tawarikh da kuma littafai wanda suke na tarihohi wa allaqtu alaiha kuma nayi ta'aliqi ma'ana nayi dajiya da kashiya akan waɗannan abubuwa da na tsamo bima yujalli fawaidaha da abinda zai kwaranya fa'idodin su ya fito da su karara wa yubayyinu durusaha kuma ya bayyana darussan da suke cikin wancan abubuwa da na tsamo wa ibaraha da kuma iznoni da ya kamata a dauka min kalamil ulama'i salihin daga zantuttukan malamai nagartattu wal bahithina mu'asirin da masu bincike wanda suke na zamani wasan maituha na ambaci wannan yan littafiya tamamu tawfiq cikar dace fi siratis siddiq a cikin siran sayyidina abubakar mai yawan gaskiya raji min allahi azza wajal yace nayi wannan ina mai kauna da fata da sa zuciya ga Allah subhanahu wataala tamamu tawfiq fi umuri yabani cikar dace a cikin al'amura na kulli ha ga baki daya to mu muna wannan addu'ar Allah ya ba mu cikar dace a cikin al'amura mu ga baki daya wa an yaj'al hadha al-amal khalisan li wajhil karim kun muna roƙon Allah ya sanya wannan aiki tsantsa mun yi shi ne domin wato ainihin neman yardan Allah subhanahu wataala wa yanfa'uni wa yanfa'u fa umumul muslimin aw yanfa'ani domin atafini akan wa an yaj'ala wa yanfa'ani wa yanfa'a umumul muslimin kuma ina roƙon Allah ya amfanar da ni ya amfanar da wato gabaki ɗayan musulmi bihi da wannan littafi huwa hasbuna wa ni'mal wakeel kuma Allah ya ishe mu kuma madallin da mai kiwo mai kiyayewa shine Allah wala haula wala quwwata illa billahi al-aliyyil azim ba mu da wata dabara ko ƙarfi face sai taimakon Allah madaukaki mai girma to malam ya fadi cewa katabu Muhammad Sani Umar Musa Kano Nigeria kaza kaza wanda duk kun gane malamin mu shine ainihin yayi wannan littafi Allah samu dace to yace awalan abu na farko ismuhu wa nasabuhu wa kunyatuhu wa laqabuhu za'i bayani akan sunan sayyidina Abubakar da dangantakar sa da alkunyarsa da kuma lakabinsa. Yace huwa Abdullahi bin Usman, sunansa Abdullahi dan Usman. Yanzu kila wani in ba dan karatun yau ba, idan kai masa kofar rago kace ya sunan Sayyidina Abubakar sunan yanka, sai ce Abubakar, haka zai sai maka ya tsaya nan kuma ya sha kunu. To dai sunansa na yanka shine Abdullahi, sunan babansa Uthman shine Abu Quhafa, ibn Amir, ibn Amr, ibn Ka'ab, ibn Sa'd, ibn Taym, ibn Murra al-Qurashi Taymi, wato da Quraishi kuma kabilan Banu Taym. Yace yaltaqi ma'an Nabi sallallahu ta'ala alayhi wa alihi wa sallam, sayyidina Abubakar yana haduwa da manzo alayhi salatu wa sallam fi jaddihi sadis, a cikin kakansa na shida, shine Murrat ibn Ka'ab, Murra dan Ka'ab. Kaga yanzu manzo alayhi salatu wa sallam zaka ce Muhammad ibn Abdullahi ibn Abd al-Muttalib ibn Hashim ibn Abd Manaf ibn Qusay ibn Kilab ibn Murra sai ibn Ka'ab. To kaga kenan sun hadu a cikin kaka na shida. Wayan saki nasabuhu bi nasabin Nabi sallallahu alaihi wasallam inda Murrata ibn Ka'ab, nasaba Sayyidina Abubakar tana haduwa tana tukewa da nasaban manzo alaihi salatu wasallam a wajen Murra dan Ka'ab. Sai yace wa baina kulli wahidin minhuma wa baina Murrata sittatu aba, tsakanin manzo alaihi salatu wasallam da Murra zaka samu ubanni ne guda shida. Haka da tsakanin Sayyidina Abubakar da Murra zaka samu ubanni guda shida. Kun ga idan muka kirga, ka kirga daga Abu Quhafa shine Usman daya, Amir biyu, Amr uku, Ka'ab hudu, Sa'ad biyar, Taym shida. To haka shi manzo Alaihi Sallatu Wassalam in kace Abdullahi, Abdul Muttalib, Hashim, Abdu Manaf, daga Abdu Manaf sai Qusay, sannan sai Kilab, to sannan sai Murra. Kaga kenan shi da zaka zana Abdullahi, Abdul Muttalib, Hashim, Abdu Manaf, Qusay, Kilab, kaga shida. Sannan sai ka tafi zuwa Murra, shine arifin na bakwai. Kenan kaga ta fuskan dangantaka ma kaka na bakwai shine suka hadu da manzo alaihi salatu wasalam. Wato idan muna maganan kaka, kaga zaka cire mahaifi, sai mu ce kenan kaka na shida. Kaka na shida. To amma in mun ce ubanni, sai mu ce to uba na bakwai, domin an lissafa da uba mahaifi kenan. To sai yake cewa wa hadhihi muwafaqatun, yace wannan wato wani dace ne, ittafaqat bainahuma, wadda takatartu tsakanin su fi nasabi, a cikin dangantaka. Sai yace wa ummuhu ummul khair, mahaifiyarsa sunanta ummul khair, lalle kan wannan irce ummul khair domin ta haifi alkhairi. Salma bintu Sakhar, sunanta Salma is Sakhar, ibn Amir dan Amir, ibn Ka'ab, ibn Sa'd, ibn Taym, ibn Murra. Kaji sun saki hadewa dai kai, wato wannan akwai kalubale a wajen masu bukakan kayan mallan. Wato duk inda ka tara ka taro dai, sai su hadu da manzo alaihi salatu wassalam, ta babansa ta babarsa. To dan Allah wani mai yunkuri ya kai hakan mana, sai dai mutum in aka fara lissafi sai a tuke a kasashen maguzawa da maguziyar kasa. Allah shirya su, amin. Yace wahiya ibnatu ammi abihi, ita mahaifiyarsa yar ammin babansa ne. Kenan kaga auren zumunci akai al mashhuri abi sa'dan, ce mafi bayyana inda jumhur ahli nasab, a wajen wato mafi yawan malamai da suke bayani kuma sana dangantaka. Wayukna bi Abi Bakar, ana masa alkunya da Abu Bakar. Waluqiba bil Atiq, kuma an yi masa lakabi da Al-Atiq. Al-Atiq shine wanda yake yantacce. Waliyattawafu bil bait al-Atiq, kaga Ka'aba an kira ta Al-Atiq. Me yasa kira ta Atiqiya? Saboda Allah ya yanta ta daga farmakin duk wani wanda zai kawo farmaki, duk wanda zai kawo mata farmaki, to sai dai a bada labarin sa. To sai na Abubakar shi ma an yi masa lakabi da Al-Atiq. Faqad akhraja at-Tirmidhi bi sanadin sahihin, Al-Imam at-Tirmidhi ya fitar da hadisi da sanadi ingantacce. أنا عائشة رضي الله تعالى عنها دقا أور مؤمنين أنا عائشة الله قال متى يدى أن أبا بكر تتشي أبو بكر دخل على رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم يا شق وجم منزو سيران أمين تنغ الله سقال تبتع قليشي فقال سيمنزو عليه الصلاة والسلام يتي أنت عتيق الله من النار كي أن تتشن الله نيدك وتا كي وأن درجة كي درجة الله أكبر فيومئذ سمي عتيقا تو daga wannan rana aka sa masa suna atiq ma'ana in tace kaga wannan tun ma da dumidumin addinin dan a nuna maka Allah shi yasan da mai bawan sa zai kammala wato shi Allah bai taba zabin tumin dare ba kai ko ni mu ne zamu zabin tumin dare to amma duk abin da Allah ya zaba to wannan abin ya zama zababbe wato ka gane cewa ko dan da ka haifa baka isa ka shirya masa rayuwa ba sai dai ka taimaka masa a bisa rayuwar da Allah ya shirya masa duk dan da zai zo duniya zaga Allah ya riga shirya masa yadda zai rayu sai dai kawai yayi tabi ko a agaza masa ko ba a agaza masa ba sai dai ya kai wannan gacin da Allah subhanahu wataala ya riga ya tsara masa za a ga cewa mutum zai zama malami amma kuma la sama Allah sai ya haifi dan da kwata-kwata ba shi ba magana ilimi wani kuma jahili fotok ya haifi malami abun buga misali wani talaka kaman tseren masallaci a talauci ya haifi mai kudi wanda ainihin ake buga misali a kansa wani kuma aka san haka saboda Allah shi ne yake shirye rayuwa duk yadda zakai baka isa ka dora mutum akan abinda Allah bai shirya masa ba to Allah subhanahu wataala duk lokacin da ya zabi bawan sa to wannan bawan kakansa ta riga ta yanki saka duk abinda zai yi Allah zai dinga buda masa fasanu yassiruhu lil yusra zamu dinga saukake masa abubuwa har sai ya isa zuwa ga sauki Allah ya samu dace to saboda haka yake cewa walukiba aidan bisiddiq kuma dai an yi masa laqabi da as-siddiq as-siddiq kaga alawdin al-fi'il ma'ana siga ce wanda yake ta mubalaga li'annahu badara domin shine wanda ya gaggawa ila tasdiqin nabi sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wasallam ya zuwa gaskata manzo tsira da amincin Allah subhanahu wa ta'ala tabbata gare shi fi waqatin a cikin lokacin da takalaban nasu mutane sun yi ganganku sun yi farmaki hatta kaseerun min aqaribihi mala ce kai hamma da yawa daga cikin makusatan manzo alaihi salatu wasalam to sun yi ganganku ala takbibihi a bisa qaryata shi fi ma yukbiruhum bihi a cikin abin da yake ba su labari da shi min wahayi sama na daga wahayin sama kuluba abu lahab lokacin da manzo alaihi salatu wasalam ya tara su ya gargade su kaga sai ya ce ali hadha jama'atana kai saboda wannan abu ka zo ka bata man lokaci ka tara mu to saboda ka zaka samu wasu daga cikin Qurayshawa na jikinsa sun yi wato ainihin uwa sun yi makarbiya a wajen kareta manzo alaihi salatu wasalam fagare sabata na Aisha radhiyallahu ta'ala anha qalat hadithi ya inganta daga rana Aisha Allah ya kara mata yadda tace lamma usri bin nabi sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wasallam yayin da aka yi tafiyar dare da manzo alaihi salatu wasalam ila al-masjid al-aqsa ya zuwa masallaci mafi nisa asbaha yatahaddathu an-nasu bidhalik sai mutane suka wayi gari suna ta tattaunawa suna zantar da juna a bisa wancan abun fartadda nasun kai wasu mutane ma sai suka yi ridda daga barin addinin musulunci mimman kanu amanu bihi daga wanda da sun yi imani da shi wa saddaquhu sun gaskata shi wasa arijalun ila abi bakarin radiyallahu an to sai wayansu suka yi gaggawa zuwa ga Abu Bakar Allah ya kara masa yadda faqalu suka ce hallaka shin kana so mu baka labari ila sahibika da abin da ya faru zuwa ga abokinka ma'ana karkar kunnan ka kaji yanzu umu shi abokinka yana riya annahu usriya bihi al-laila wai an yi tafiyar dare da shi a wannan dare ila baitul maqdis ya zuwa baitul maqdis kala sai ce awa kala zalik shin ya faɗi wannan maganar قالوا نعم سكت تبس يا فدا قال سيتي لا ان كان قال ذلك لقد صدق والله ان ديا فدي wannan din to yayi gaskiya قالوا sai suka ce aw tusaddiquhu kai yanzu zaka gaskata shi annahu dhahaba al-laila shi ya tafi dare daya ila baitul maqdis zuwa baitul maqdis wajaa kuma ya dawo qabla an yusbiha kafin ya wayi gari kun san daga cikin mu'jiza ta Isra'i da Mi'raji malaman sira suna cewa an yi ta lokacin da ake sanyi sanyi kun san idan aka tafi lokacin sanyi idan ka kwanta wuri to zai zama wajen yayi dumi dumin wato jikinka da ka kwanta to duk akai wannan tafiyar ku duba nisan tafiya daga Makka zuwa Baitul Maqdis aka tara masa annabawa ya jagorance su sallah ya tafi duk kun sha jin hadisin miraji ya je sama ta farko ya hadu da annabi wani sama ta biyu da annabi wani har je sama ta bakwai yayi gane da Allah subhanahu wataala aka bashi sallah ya dawo annabi Musa ya ba shawara ya koma duk akai wannan aka gama ya dawo wannan wurin da yake kwanci da dumi-dumin sa bai huce ba waye sai wannan in ba Allah subhanahu wataala ba to su mushrikan quraisha ba ma wai miraji ba su isra'in ma tafiyar daren daga makka mutum zai baitul maqdis wata nawa ake zuwa da dawowa sannan mutum yace wai yayi wannan a lokaci daya to ana ta neman me za a yi dai wanda sai na abubakar zai cewa lalle akwai dan shakku a zuciyarsa daga cikin abin da manzo alaihi salatu wasallam zai faɗa to sai aka samu wannan gabar to shine aka bazama to fa kaji abin da yake cewa saboda haka kara na'am yace tabbas inni la usaddiquhu ni ina gaskata shi fi ma huwa abadu min zalik ga abinda ma yafi wannan nisa usaddiquhu bi khabari sama ni ina gaskata shi a cikin sha'anin labarun sama fi gadwatin aw rawhatin ko da safiya ko da yamma ce duk lokacin da yace Allah ya masa wahayi daga sama ko da safi ko da yamma to ni na karba na yadda wannan abu gaskiya ne falidhalika summiya abubakar as-siddiq shi yasa aka ambace shi abubakar as-siddiq malamai suke cewa wannan kalma ta siddiqiyya wanda zaka samu nassi yazo mutum uku ne aka sani a ban kasa sayyidina abubakar nana aisha nana maryam wa ummuhu siddiqatun kana ya'kulani at-ta'am saboda haka nana aisha siddiqa ce bintu siddiq kaga wannan mataki ne ba wai kankani ba wa man yuti illaha war rasula fa ulaika ma alladhina an'ama allah alaihim minan nabiyyin sai aka ce was siddiqin ashe kin daga mataki na annabta sai mataki na siddiqiyya Allah ka samu dace amin to sai kace wa saniyan wato gaba ta biyu wiladatuhu wa nash'atuhu wa usratuhu haihuwarsa da tasowarsa da kuma wato ainihin jama'ar sa ko kuma kace iyalan gidansa yace wiladatuhu wa nash'atuhu haihuwarsa da kuma tasowarsa wulida abubakar as-siddiq radiyallahu ta'ala an ana fi sayyidina abubakar mai yawan gaskiya Allah ya kara masa yadda ba'da amil fili baye shekarar giwaye bi sanatayn wa ashhur da shekara biyu da wayansu yan watanni walam yuhaddidu adad al ashhur amma malaman sila basu kin iyakance wato ma'ana suka kiyaye adadin wa'annan watannin ba amma dai an kiyaye cewa bayan shekarar giwaye da yan watanni kenan kun ga manzo alaihi salatu wassalam ya girme masa da shekara biyu da watanni tunda manzo alaihi salatu wassalam bayan haratul fil da kusan kwana 52 aka yi manzo alaihi salatu wassalam to kenan sayyidina abubakar yana wato bayan sa da yan shekaru biyu da watanni yace wala kadana sha'an nasha'atan karima tabbas ya taso tasowa wacce take ta daraja tayyiba wacce take tsatsarka fi hidni abawaini a cikin kulawar ubanni biyu ma'ana uwa da uba lahumul karamatu wal izz wanda suma suna da daraja da daukaka fi qaumihima a cikin mutanen su mimma da al ababakarin abinda yasa sayyidina abubakar yansha'u kariman nafsi shi ma ya taso mai daraja ta rai ma'ana wanda yake mutum mai daraja wa azizal makana mai madaukakin matsayi fi qaumihi a cikin mutanen sa wa kana mansha'uhu bi makka kuma inda aka haife shi ya taso ya girma shine garin makka la yakhruju minha illa li tijaratin baya fita daga garin makka sai domin kasuwanci wa kana za malin jazil ya kasance ma'abucin gwaggwabar dukiya fi qaumihi a cikin mutanen sa wa muru'atin tamma da kuma cikakken mutunci wa ihsanin mutun ne mai tsananin kyautatawa wa tafaddulin da nuna halin girma fihim a cikin su sai yace usratuhu wato ainifin usurar sa, ma'ana mutanansa da kuma wato labarin gidansa. Yace waliduhu, wato kenan za a yi maganar danginsa kama daga iyaye har zuwa ƴaƴa da mata. Waliduhu yace mahaifinsa Uthman ibn Amir ibn Amr, shine Uthman dan Amir dan Amr. Yukuna bi abi Quhafa, ana yi masa alkunya da Abu Quhafa. Aslama yawm al-fath, ya musulunta ranan bude Makka. Ku duba wato tsakanin musuluntarsa da musuluntar ɗansa Abubakar, kusan kai ta sama da wajen shekara, kusan shekara 20, a galla kace kusan shekara 21, saboda kaga an bude Makka shekara ta 8 bayan hijira, kuma an yi shekara 13 a Makka kafin a dawo Madina. To kaga in ka dora 3 akan 8 za su baka 11, ga shekara 10, kenan shekara 21 tsakanin shi da mahaifinsa ta fuskar musulunta. Yace waja'a bihi Abubakarin, sayyidina Abubakar sai ya taho da mahaifinsa ila rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, ya zuwa manzo tsira da amincin Allah su kara tabbata gare shi, yahmiluhu, yana dauke da shi, hatta wada'ahu, har ya ajiye shi baina yaday rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, gaba ga manzo tsira da amincin Allah su kara tabbata gare shi. Fa qala rasulullahi sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wasallam li Abubakar, sai manzo alaihi salatu wassalam yace ma Abubakar, law ranta shaykh fi baitihi la ataina, da ka kyale wannan dattijo a gidansa ai da mu muka je masa. Allahu akbar. Takarumatan li Abi Bakarin, domin girmamawa da mutuntawa ga sayyidina Abubakar. Malam yace wa fi hadha, to a cikin wannan wato wannan abu, wannan munasaba, manhajun nabi sallallahu alaihi wasallam, akwai tafarki na manzo alaihi salatu wasalam fi tarbiya, wato a cikin sha'anin tarbiya, ala tawqiri kibari sin, a bisa mutunta masu manyan shekaru, wa tiramihim, da kuma mutunta su. Kenan kaman yanda kullum muke faɗa, sababi da dalilin karanta wannan sira ya zamo muna dosano wannan haske, muna tafiya a kansa. Lallai lallai ya kamata tafiyan mu ya zama akwai mutunta wanda ya fika shekaru. Manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wasallama a wani hadisi yana nuna cewa yana daga cikin wato ainifin, ko dai kace cikan musulunci mutum ko abin da ya kama da haka, ko kuma yana daga cikin girmama Allah subhanahu wa ta'ala, girmama ma'abota alqur'ani da wanda suke ma'abota furfura a cikin addinin musulunci. Gaskiya ta Hausawa suke cewa mutumin da ya riga ka barci ya riga ka tashi, duk mutumin da ya riga ka yin sallah, ya riga ka yin azumi, ya riga ka yi ma Allah sujuda, to ya wajaba ka girmama shi, ka bashi wannan matsayin. Wato bi tajriba, wallahi duk wanda ya zama a rayuwarsa akwai mutunta na gaba, akwai daratta shi, akwai sanin girmansa, to shi ma za ka ga Allah subhanahu wa ta'ala zai daratta shi a rayuwarsa, zai mutunta shi, zai girmama shi, zai bashi matsayi. Domin aljaza'u min jinsil amal, Allah subhanahu wa ta'ala yakan ba mutum sakamako gwargwadon irin aikinsa. Gaskiya wannan gabar ina ƙara jinjina ta, ina ƙara wato nan daga ta a wajen matasanmu. Za ka ga cewa waɗansunsu ba sa itiramin wanda suka fi su shekaru. Za ka gane wannan wani lokaci ƙanƙanin abu shiga masallaci ko fita masallaci. Za ka ga dattijo mai shekaru ya zo zai fita masallaci, sai ga yaro ɗan shekara 15, 17, 20 suna gugayyaka faɗa a wajen fita. Haka nan a wajen shigowa. Ko a wata munasaba, yana daga cikin sanin ya kamata, yana daga cikin cikakke tarbiyya, duk mutumin da ya fi ka shekaru ya zama ainihin za ka mutunta shi, kai ma za ka so lokacin da kai wannan shekarun a mutunta ka, a girmama ka. Wato za ka ga so da yawa nukan faɗi irin wannan ga matasa lokacin da muka taso rayuwar da muka yi. Wato na iya cewa wani lokaci maƙwabta da abokanan iyaye, wala Allah in ce sun ci moriyanmu sama da iyayen da suka haife mu, rayuwa da muka yi ta shekaru da yawa, za ka ga cewa maƙwabta a kira ka, ka je kai musu ɗaukar ruwa wani lokaci, ka kai musu niƙa, ka yi musu kaza, ka yi musu kaza, kuma wallahi ba za a baka sisin kwabo ba. To amma za a ce Allah ya ma albarka, Allah ya ma albarka. To wannan Allah ya ma albarkan ba ƙaramin tasiri take a rayuwa ba, tana da rawar da take takawa. Bil munasaba, bare lokacin muna tafsirin azumi, akwai lokacin da wasu suka aiko min takarda, suka ce don Allah malam ka ja kunnan matasa a goman ƙarshen nan ta azumi a kowace unguwa a can garin da nake tafsiri mutane sun sani ba sai na faɗa ba cewa sun buɗe wani gidan wasa suna ta sowa su dinga iface-iface suna bata wa dattawan unguwar rai kuma suna mastar da Allah wadai to lokacin da nayi nasihohi na ja kunnuwa daga cikin abin da na faɗa nace cin nasarar matashi to ya dinga abinda wanda suka fi shekaru su dinga cewa Allah ya ma albarka Allah ya saka gama lafiya Allah ya saka dace wannan abin yafi a baka kuɗi komai yawan su domin akwai lokutan da Allah ke karba addu'a shi yasa manzo alaihi salatu wasalam yake cewa kan mutum ya bakar addu'a ga dabbarsa ko iyalansa ko ƴaƴansa domin kada a dace da lokacin da Allah ke karba addu'a nake cewa to a hir din wayannan matasa idan wani dattijo mai shekaru yace masa tirda Allah wadai kuma akai rashin sa'a lokacin karba addu'a da Allah ya karba ba za su ga da kyau ba to nayi wannan an saka gidan radio da kwana ɗaya ko kwana biyu sai wani mutum a garin da sai kiran ta waya yana daga cikin wanda suke sauraron tafsiri yau da kullum sai yake cewa wallahi malam abinda kake faɗa a tafsiri akwai wasu alarammomi dake yan goma alarabu mai sana da kishin mutanen su kaka ce musu ko suka fahimci mai tafsiri dan layin su ne ko mai ko na darasi to suna ba abun hadin kai to duk lokacin da aka sa tafsirin mu suna saurara sai wani dattijo arama yake cewa to abinda mai tafsirin nan yake faɗa ni ga naune yace a daidai hotoran nan yaga wayansu matasa sun taho wani dattijo yana tafiya sai suka zo suka bangaje shi kawai suka ci gaba da tafiya sai yace kai yanzu ku zo ku bangaje ni ba kwa gani cewa ni da tije ne na haife ku na yi kaza ko ku bani hakuri kawai suka sa gaban su wallahi mutumin nan yake cewa yan mintuna yadda tijin nan dan take yan kafafuwa kadan kawai malam mota ta zo ta make su nan take dayan sai mutu dayan aka dauke shi rangaranga Allah shi yasa ya rayu ko bai rayu ba kaga kada kai mamaki cewa ya musu bakar addu'a daidai lokacin da ake karba addu'a to shi yasa ya ina jan kunnan matasan mu ya zama kuna girmama wanda sai ka fi ku shekaru ya zama kuna mutunta wanda ya zama suna da furfura ku duba ba ma wai abin da ya shafi musulmi sai na Umar akwai lokacin da ya wuce ya gabba Yahudi tsoho takuf ku duba Yahudi al'annan Allah tsoho ne yana aiki yana wahala sai na Umar ya ce kai bai kamata mu karbi jizyar su suna da karfi kuma su tsoho mu kyale su haka ba sai ya ce aje baitul mali a yanka masa albashi a bashi ya dinga ci har ya mutu ma'ana lura da wannan tsofan da furfura to ina ga wanda yake tsoho musulmi kaga she min babi aula ka mutunta shi wallahi zaka ga cewa mu rayuwar da muke baka isa kana yawo kaga abokin babanka ko wani makoci ya dauko kai baka daukan masa ba idan a ganka a gida kai wannan sai an hukunta ka amma yanzu wallahi abin takeici abokin baban mutum ya dauko jarkar ruwa tiki-tiki gaban ƴaƴan abokinsa ya wuce fa wanda zai taimaka masa kai wani ma abin ta kawai ce wallahi babansa zai tashi ya je ya taro ruwa a jarka yana zaune fitsarar ran a je a zuba ruwan kuma shi zai so ma zuwa ya cika bogiti zai wanka kuma wai ka ce kana so ka samu kyakkyawar rayuwa kana bata ma kanka lokaci ya kamata mu kula da wannan to saboda haka sai na Abubakar wato ainifin da yazo da mafinsa manzo Ali sallallahu alaihi wasallam cewa da ka bari ma da mun je masa to saboda haka ma yake cewa wannan akwai manhaji na tarbiyya ta manzo Ali sallallahu alaihi wasallam na girmama masu shekaru da mutunta su wa ziyaratihim da kuma ziyarar su hatta walau kana as-saghiru afdal min al-kabir ko da kuma a ce shi karamin shi yafi babban member of the jihad ta wayansu bangarori ka yafin mutum kuli ka yafin mutum ilimi amma yafi ka shekaru to gidan mashi dan wannan shekarun da Allah ya bashi sai yace wa fihi a cikin wannan anna ikrama aba'ir rajul kuma mutum ta iyayen mutum min ikramihi yana daga jinsin girmama shi wa tawqirihim kuma mutunta iyayen mutum min tawqirihi yana daga cikin mutunta su yana daga cikin mutunta shi kai wal aks bil aks kuma kishiyar wannan shine kishiyar sa ma'ana duk mutumin da bazai mutunta mahaifanka ba to kan bai mutunta ka ba wanda bazai girmama su ba shi kuma ainihin kai ma bazai girmama ka ba ko bai girmama ka ba saboda haka ya kamata mu kula da wannan gabar tana da matukar muhimmanci la'akari. Matasan mu ba sa izina da wannan, ba sa la'akari da irin wannan abubuwa. Shi yasa wallahi zaka tausaya kaga cewa ana ta bilin bituwa, ana ta bilin bituwa a rayuwa, bukata ta kasa cika. Don mutum kullun kansa kawai. Abin takeice kamar yadda nake faɗa, abin nan yana damuna. Yanzu akwai wanda ya tabbata diyyan macin duniya. Gidansu ana bukatan kai niga, ana bukatan a siyo itace, ana bukatan a dauko ruwa ko a siyo ruwa. Amma ana sallan azhar ya dauki takalminsa ya tafi limbal, kuma ya san kila a gidan shi kamata yi wannan aikin. To kenan ba banka ke so ko babu ka su fito su yi maka wannan aikin. Kuma idan ka zo saboda fitsara, in ba a gama abinci ba, ka kowa bace rai da damuwa, wai har yanzu ba a gama abinci ba. Ba dawarsa, ba kukarsa, ba da dawarsa. Karamin aikin ba ya masu, bai je masu ba. To wannan abun ba daidai ba ne. Kuma kai ma za ka haifa. In baka mutunta ko dan ka samu ladan Allah ba, to ka mutunta kai ma dan a mutunta ka. Ballantana ya kamata ka yi domin sauki nauyin da Allah subhanahu wataala ya dora maka. Yace wa amma walidatu siddiq, amma mahaifiyar sayyidina Abubakar as-Siddiq, fa hiya ummul khair, ita ce wato ainihin ummul khair, Salma bint Sakhar, Salma as-Sakhar ibn Amir ibn Ka'ab ibn Sa'd ibn Tayyim ibn Murra, wa hiya ibnatu ammi abihi, yar babban babansa ce Allah mashahuri a bisa zance mafi bayani inda jamhuri alin nasab a bisa wato jamhurin masana wato ainihin dangantaka. Aslamat mubakkiran, ta musulunta da wuri-wuri, fi darul arqam, a darul arqam ibn abil arqam, wato ma'ana inda ya zamo kaman shine maboya ta manzo alayhi salatu wasalam, shine sahabbansa inda suke tattaunawa. To tun a wannan lokaci, wato wasiyat bada abubakarin, kuma ta rasu bayan rasu sayyidina abubakar, ma'ana kenan ya riga ta rasuwa, wa qabla abi quhafa, kuma kafin abu quhafa. Kun ga abu quhafa sai rasu bayan sayyidina abubakar radiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Sai ce wa qad tazawwaja abubakar as-siddiq min arba'in niswatin, sayyidina abubakar ya aure mata ɗaya har guda hudu. An jabna lahu salasatu dhukur, sun haifa masa ƴaƴa maza uku, wa salasa inas, ƴaƴa mata guda uku, kenan su shida. Wa hunna kalati, kuma su ne gashi nan kamar yadda zai zo. Na farko Qutayla, matarsa akwai Qutayla binta Abdul Uzza ibn Abdi As'ad, As'ad ibn Nadar ibn Malik, wa hiya walidatu Abdullahi wa Asma, ita Qutayla ita ce mahaifiyar Abdullahi da kuma Asma'u binta Abi Bakar. Wa kana abubakarin tallaka hafil jahiliya, ita Qutayla sayyidina Abubakar ya sake ta tun a lokacin jahiliya. Waja'at ila ibnatiha, ta zo zuwa wajen yarta Asma, wato sayyidina Asma, fil madina a Madina, ba'dal Hudaybiyya, bayan sulhin Hudaybiyya. Ta talubu musa'adataha wa hiya mushrika, tana neman taimakawar yarta Asma alhali ita bata musulunta ba ita Qutayla din. Fa sa'alat Asma'un nabiyyi sallallahu alaihi wasallam an zalik, kaji sahabbai, uwarta ce ta zo neman taimako, to amma sai da tambayi manzo alaihi salatu wassalam ya halatta ko bai halatta ba. Fa amaraha bi silatiha, sai ya umarce ta da sadar da zumuncin mahaifiyarta. Ta biyu Ummu Ruman, matarsa ta biyu ce Ummu Ruman bint Amir ibn Umair min bani Kinana ibn Khuzaima, tana daga cikin kabilan banu Kinana ibn Khuzaima. Mata anha zawjuha, mijinta ya rasu ya batta. Al-Harith ibn Sakhbara, wato Al-Harith dan Sakhbara bi Makka a Makka. Fata zawajaha Abu Bakarin, sai na Abubakar sai ya aure ta. Wa aslamat qadiman, ita ma da dadewa ta musulunta. Wa bay'at, kuma tayi mubay'a. Wa hajarat ila Madina, kuma tayi kaura zuwa Madina. Wa hiya walidatu Abdurrahman wa Aisha radiyallahu ta'ala anhuma, ita ce mahaifiyar Abdurrahman da nan Aisha, Allah ya kara musu yadda. Wato wufiyat fi hadin Nabi sallallahu alaihi wasallam bil Madina, kuma ita Ummu Ruman ta rasu a lokacin manzo alaihi salatu wassalam a Madina, sanata 60 min al-hijra, shekara ta 6 bayan hijira. Sannan matarsa ta uku Asma'u binti Umais ibn Ma'amad ibn Ma'bad ibn al-Haris al-Khasamiyya, wato ita ce Asma'u yar Umais yar Ma'bad yar Haris, daga kabilan Banu Khasam. Min al-Muhajirat al-Awail, tana daga cikin masu hijira na farko. Aslamat qadiman, ta musulunta da dadewa qabla dukhul darul arqam ida tun ma kafin a shiga darul arqam wa bai'at rasulullahi sallam kuma ta yi taffa ga manzo alaihi salatu wasalam wa hajara biha zawjaha kuma mijinta yayi kaura da ita Ja'far ibn Abi Talib Ja'far dan Abu Talib radiyallahu ta'ala anhu Allah qara masa da irin habasha yazuwa habasha fa waladat lahu hunak sai ta haifa masa iyaye kamar haka a can da Abdullahi da Muhammad da kuma Awul falamma hajarat ma'ahu ila al-Madina yayin da ta yi kaura da shi yazuwa Madina sanata 70 shekara ta 7 wastushhida kuma ya samu shahada yawma mu'ta yaqin mu'ta tazawwaja biha Abubakar as-Siddiq sayyidina Abubakar wato sai ya aure ta ita Asma'u fa waladat lahu Muhammadan sai ta haifa masa da Muhammad waqatal ihram a lokacin ihrami in ba kuma ta ba lokacin an yi shiri za a tafi hajjin mankwana da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam to an zo daidai Dhulhulaifa miqatin mutanen Madina ta dauke da cikin Muhammad sai ta yi huwa nan saboda haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace to shikenan tayi kunzugu tayi niyyata ta aikin haji kawai shikenan wannan ya bamu wato wani sabon ilimi cewa ashe mai jinin haila ko mai jinin bigi za ta iya niyyan aikin haji fahajjat sai ta yi aikin haji hajjatul wada wato hajjin nan ta ban kwana thumma tuwfiya as-siddiqu sana sayyidina abubakar sai ya rasu fa gassalathu sai ta yi masa wanka wata zawwaja biha aliyun ali ibn abi talib ali dan abi talib ainifin sai ya zamo ya aure ta to wannan gabar duk da cewa gashi lokaci ya tafi zamu ga cewa al'adar sahabbai basfiye sahabi dan uwansu ya saki mace wani ya je ya aura ba suna yi amma ba sosai sosai ba abinda suka fi idan wani ya rasu to shikenan wani ya aura domin wannan ba maganin gilli ko ainihin hikidi wani zai zamo cewa kwata kwata ta fice masa a rai to amma kana aurarta shikenan ka shiga uku kun kulla kai da shi ma'ana kenan da takara kake da shi shi ya sanya ma abin nan ya saki mata saka zo ka aura wanda ganin sai ga an tsama ta suma faruwa to dai akwai abubuwa da ke so yace a wannan gabar amma gaskiya babu lokaci sai dai mu tara insha Allah a ta hudu lokacin na mai yake ne to habibatu bint kharija ta hudu ita ce habiba ya kharija ibn zaid ibn abi zuhair al-ansariya ita mutuniyar madina ce al-khazrajiya tana daga cikin wato al-khazraj ma'ana kabilan sa'd ibn ubada وهي التي ولد لأبي بكر أم كلثوم إرجي تايفا بسيدنا أبي بكر أم كلثوم بعد وفاته باين رسوسا وقد أقام عندها الصديق بالصنح سيدنا أبي بكر يازو نادي إتا وتنواء الصنح عند مكفدا شيوا باين ياي صلر أصبال لتنو وتمنزو عليه الصلاة والسلام وفاته سيدة في عين في عند وتماتاتا ستكي الصنح to ina ga sai dai mu tsaya nan ku domin sauran wannan za a tafi da yawa to ƴan uwa dai saboda yanayin lokaci za mu tagaita a nan abinda muka yi daidai muna fata Allah subhanahu wataala ya bamu lada abinda muka kuskure muna fata Allah subhanahu wataala ya gafarta mana kuskuren ya ganar da mu daidai din kuma kaman yanda na faɗa cewa in Allah ya kai mu jibi za mu tafi Ilorin to kun ga misali idan wata litinin ta zagayo muna can to sannan wata ta zagayo ina da tan to ban sani muna can ko ba ma can to abinda nake gani dai kawai mu bari masana a masallaci yau insha Allah ta'ala masana a masallacin juma'a in za mu abin nan Allah ya sa mu dace sallallahu wa sallam wa baraka ala sayyidina wa nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh assalamu alaikum bar Allah saka da alkhairi kai bayani akan girman madattawa madan wasu dattawan ba sa mutunta kansu madan su ma a ja musu kunne su san girman su to ai ban san wace irin mutuntawa ce ba sa yi wa kansu ba shin kana nufin suna yin abubuwa na sabon Allah kaza kaza misali a gadacci da yana yawo yana shan sigari ko a ganshi ya zo ya kube wandansa a bakin kwata yana bawali ko me suke nufi tabbas addinin musulunci ya buƙaci babba da yaro kowa ya kare mutuncinsa duk wani abu wanda ake kira khawarimul muru'a abu da yake zubar da mutunci to shirya ta tare da mutun ya kauce masa babban ne ko karami amma abin nake jaddadawa koda da tito yayi wani abu na zubar da mutunci wannan bai bayu kuma kai ka zo ka wulakanta shi ba zubar da mutuncin su da yi wannan shi ya shafa amma kai kuma haƙin da yake kanka a matsayin ka na karami naka mutunta shi to ka bashi wannan darajar da Allah ya bukaci ka bashi ko musulunci ya bukaci ka bashi wannan kawai shine kada ka dauka cewa to ai shikenan tunda yazo yayi kaza ba ne ba kila akwai hanya da za a iya bi a masa nasiha a je a samu wani dattijo makamancin sa wanda ake ganta su tazo daya cewa to Allah wani abokin ku ne yana kaza da kaza na zubar da mutunci a masa nasiha domin ya zama ainihin ya daina kaga idan aka yi wannan an taimaka masa an taimaka ma ƴaƴansa wanda ba za su ji daɗi a ce mahaifinsa yana abubuwa na zubewar mutunci ba saboda haka dai ko da abin da ba daidai ba ba zai zama hanya ta wulakanta shi ko a ce zarafinsa ko abin da ya kama da haka ba.